Mama's Boy Studio.
DJ AB LSV Mama's Boy. What's in our soul in your body? What's the bass of soul in some? What's in our soul in Chigaba? What's the cool bass of soul in gum? Mass of soul in Ghana, Farah, Makale, Kuna, the Aiki, 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 Babang Aiki. She is on the table, Rana's old and the Tampae for how market?
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 Masika lamba tunaya kuja how market. Kugama kuma ntaka kuka man carpet. Baku da wana aiki sede kuyita gulma bachun kuyana yoyo kaman basket. Ide irin halina neza kuyi kugaji. Kugama kudao goro mune man agaji. Mune ido, mune kunne. Da muza agani kuma da muza aji. Ga DJ AB tare da Mama's Boy. Inde kuka gamu dole ne kugan convoy. Two of us a ken kita daya. Omo David must to born a smart boy. Tunda kundo kiba tumu kuna tetele. Babu da muwa kuzoza mukara muku wani jari. Yes, hariki dem wannan ya kare.
Yeah. Wasu na so in yi kudi, wasu ba su so in samu. Wasu na so in ci gaba, wasu ko ba su san su ga mu. Masu so su ga ina fara makale kuna da aiki, 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 babban aiki. Shi yasa nace bara na so dan na tambaye ku how market. How market? 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 Number 10 a buy anana saka New Jersey. Mukama da kedi mugangara New Jersey. Hide my babe, show no mercy. Wahala ka wa'inda ba su san mercy. Babu me ka money idan na takata. Dine me saka makiya su dakata. Every day of the year I'm a better rapper. I'm a go with one beef to garaga dada. Yeah, yeah. How market? Got sabang ango na black market. Bakwale zebu daji yasa jacket. They feeling the flow cause I'm so perfect.
DJ Eliya ne me ka hango ne.
Wani kaman garba ashe bango ne. Ko a ciki tuku yama kanzo ne. Daniza ashana sauran kwanko ne.
Wasu na so in yi kudi, wasu ba su so in samu. Wasu na so in ci gaba, wasu ko ba su so su ga mu. Masu so su ga na fara makale kuna da aiki, 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 babban aiki. Shi yasa nace bara na zo dan na tambaye ku how market.